new school kid, inshallah. Sifke, yeah, inshallah. I call my Ivy, inshallah. Ba-ba-ba, energy, astagafuri.
Inshallah, isha, inshallah. Mana jogera chimukati, inshallah. Isha, inshallah, isha, inshallah. Ba-ba-ba, energy, astagafuri. Inshallah, isha, inshallah. Mana jogera chimukati, inshallah. Isha, inshallah, isha, inshallah. Abalogo kati veloke bakambata kwa gala mule kakoke akoke 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 koke. Inshallah, isha, inshallah. Mwana jogera chimu kati, inshallah. Isha, inshallah, isha, inshallah. Ba-ba-ba-ba, enaje astagafuwa. Inshallah, isha, inshallah. Mwana jogera chimu kati, inshallah. Isha, inshallah, isha, inshallah. Ba-ba-ba-ba, enaje astagafuwa. Yeah, yeah, agenda kuku wachi rich baby.
Inshallah,
agenda kuku wachi boss baby. Isha, 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 Isha,